Trouble Master
Abdul Dibone Ngalam Badaya Haji Anur Ikwang Allah Ngalam Badaya Al-Haji Nasir Wawang Allah
Ngalam Badaya Haji Anur Ikwang Allah Ngalam Badaya Al-Haji Nasir Wawang Allah
Bismillah Alhamdulillah Rahimah Tekim Dola Mugudin Allah
Bismillah Alhamdulillah Rahimah Tekim Dola Mugudin Allah
Allah Daman Zanka Habibanka Masuyinka Allah Kasa Albarka Hachikim Wannan Tariya
Sidi Masha Allah Allah Ya Qubullah
Dariya me maka so na gaskiya Nasir kai godiya ga mai san ka duniya nur ce lamba daya ta matan duniya kyan hali da tarbiya tarbo ko na islamiya in ka ji kishin ruwa ta ce maka ga ruwa nur ke kau da damuwa makwarar kyau da kulliya nur ga hankali Naswa tarbiya daya Nur mai ladabi Mai kyawun hali daya Nur mai hankali Kin dace da adali Alhaji Nasir naki ne Har abada babu rabuwa
Ga lamba daya Haji ya nur ikon Allah Ga lamba daya Alhaji Nasir ba
Yana zancen ki ko da yaushe yana batun ki ko da yaushe nur kunnan ki kitoshe yan gulma duka ki rushe a yanzu kake tashi a zuciya mai tushe kare da ke sakire shi ki kama ganye tunda Allah ya baki wanda ke kunnar ki bayan san kukan ki ko kwada muwar ki mai yawan zancen ki Mayawan kallon ki masoyin